Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'aqibatu lil muttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al atammani al akmalani ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يا بويا تبتا الله سبحانه وتعالى مكوي مكومي وان الله سبحانه وتعالى يا بامي يكون شيء قبدا كراتم منا أمدة الأحكام na Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi wanda kuma wannan shine kenan darasin mu na uku insha Allah a cikin wannan littafin wanda sati na satin da ya gabata mun tsaya akan hadisi na uku hadisin da Abdullahi dan Amr dan As da Abi Huraira da Aisha da Allah ta tabbata a gare ta suka rawaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lil aqab minan nar wato bane da halaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wurin alwala wanda mun gayya wancan satin sababin wannan hadisin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam kissa yanda ta faru hasa bai suka fadi ha Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gai wannan hadisi haka kuma a cikin wata ruwaya wanda hadisin yazo Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar wato bane da halaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wajen arwalla kuma da cikin kawahuna cikin kawaka kenan shi ma gabaki daya bayani ya gabata akan dukkan abin da ya zamanto ka bar shi na lum'a a cikin wajen arwalla wato akwai wa'idi akan shi dole ya zamanto wajibi ya zamanto mutun ya wanke wannan wurin wanda muka gani kuma cewa duk abin da wata azaba muayyana ta zo akan shi wato aka takaita azaba aka ce duk wanda yake kaza yana da azaba ta kaza to wannan abun malamai suka ce yana cikin kaba'ir kenan insha Allah yau zan matashi hadisi na hudu wanda hadisi ne na Abi Huraira qala al-musannif rahimahullahu ta'ala naqlan an Abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala man tawadda'a إذا تودى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من تودع فليستنشق wato wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi ruwaya daga Abi Huraira da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tawadda ahadukum idan dayanku ya nufaci yin arwalla ko ya fara arwalla nan malamai suka ce ka dauke shi akan sigar madi cewa idza tawadda idan yayi arwalla falyaj'al fi anfihi ma ya sanya ma hancin shi ruwa idan kayi arwalla ka sanya ma hancin ka ruwa ai arwalla ta gama kenan abin da yake idan ka fara arwalla kenan ka shiga yin arwalla ka zo ka wanke hannuwa kenan abu na gaba shine kurkurar baki da shakar ruwa kenan wannan shine ma'anar shi malamai suka ce daidai yake da fada Allah subhanahu wataala inda yake cewa fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani to kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim baka ce ba idan ka gama karanta alqur'anin ne tukun zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan wannan shine ma'anai wannan kal jumla wanda malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda ahadukum idan dayanku ya nufati yin arwalla ko ya shiga yin arwalla falyaj'al fi anfihi ma to ya sanya wato ruwa a cikin hancin shi ma'ana shine kenan ya shaki ruwa da hancin shi summa liyantathir sannan ya feto shi wa man istajmara sannan wanda zai istijmari falyutir to yayi mara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza istayqaza ahadukum min nawmihi idan dayan ku ya tashi daga barcin shi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan to ya wanke hannuwan shi kafin ya sanya su a cikin makayi su uku fa inna ahadukum lalle saboda cewa dayan ku la yadiri aina batat yaduhu bai san ba inda hannun shi ta kwana kina wannan shine tarjumar hadisin wannan ma'ana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da yake karantar da mu a cikin wannan hadisin shine idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma idan ka zo yin arwalla kenan ka shaki ruwa me shaki ruwa shine al-istinshaq shine ka shaki ruwa da lumhashi shi yasa can arwaya a lafazin muslim yake cewa falyastanshiq bi min kharihi wato yayin istinshaqi da hancin shi min khar karan hanci nan in hancin shi ko shi ne min kharain kenan wannan in koyin guda biyu kenan ka shaki ruwa da hancin ka shi kuma shakar ruwa nan istinshaq minene shine da lumhashi ne zaka shaki ruwa zaka shake shi da lumhashi sannan ka fato shi wasu malamai suka ce wajen fatawan ma shine yace summal yantathir kana iya ka fato shi haka da lumhashi ka mero shi ko kuma kamar yanda yake cikin sunan Tirmidhi in bambanta bar waya da ta zo cewa ka sa hannunka na hagun ka sa ka fato shi idan zaka yi al-istinsar kenan shine summal yantathir sannan ya fato shi kenan idan ka zo yin arwalla kamar yanda aya ta tabbatar mana abin da yake cikin arwalla idan mutun ya tashi yin sallah ya wanke huskar shi da hannuwan shi da shahikai ya wanke kawahuwan shi wannan gabobi guda hudu sune na arwalla huska ita take tahiya da baki da hanci huska ita take tahiya da baki da hanci haka kuma kai shi yake tahiya da kunni kenan wannan gabobi guda hudu sune gabobin da ake wanke a wajen arwalla huska hannuwa kai wanda shahuwar shi ce ake sai kuma kawahuna shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man istajmara falyutir sannan wanda zai yi al-istijmar ni ake ce ma al-istijmar me yake ce ma al-istijmar shine wato kai aiki kai amfani da dutsi wajen gusar da najasa wata najasa wadda ta wuto al-kharij min sabilaini wanda ta wuto umma hutsari ne ko kuma bayan gari kenan wannan daukan dutsi da zakai ka gusar da wannan najasa shine ake ce mishi al-istijmar wato jimar a yaren larabci a wajen larabawa shine duwatsu wanda suke kanana shi yasa aka sama wajen jiwa menene aka samu jamrat ko jamra saboda idan aka je jihu ma duwatsuna ne za a dauka kanana wanda ake jihu shedan kenan duk wanda yazo zai yi istijmar zai gusar da najasa wadda da dutsi kenan yayi wutiri inji annabi sallallahu alaihi wasallama sannan abin da ya shahi al-istijmar yana da sharuɗa wanda malamai suka ambata na harko kamar yanda yake cikin lafazin wannan hadisin zahirin shi shine kai wutiri idan ka zo yin shi kai ne kai bawwali ko kuma kai bayan gari babu ruwa a inda kake kenan miye zakai amfani da shi shine ka dauki duwatsu guda uku ka je kai ka goge wannan bayan gari da kai ko kuma bawwali da kai kenan da wannan duwatsun guda uku sune shine goge wanda zakai da su shine ake ce ma al-istijmar ya tabbata ruwaya daga Salman al-Farisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su da su yi istijmari da ƙasa da duwatsu guda uku kenan nan ana abinda zan mu dauka akan kai wutiri shine kenan kai imma guda uku ko kuma kai sama da uku ka zama biyar ko kuma kai bakwai ko kuma kai tara shi dai ya zamanto wutiri kada kai aqal min salasa kada kai ƙasa da guda uku saboda akwai daga cikin malamai wasu suna ganin cewa kana iya yi ma da daya wanda wutiri ne sai kai amfani da shi daga leturwa ko te in shi misali in dutsi ne yana da dan girma kenan kai amfani ka goge daga leturwa ko te kenan kai kamar wutiri amma abin da yake shine ka dauki guda uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya tura ibnu mas'ud ya kawo mishi duwatsu wanda zai istijmar sai je ka mushi dutse biyu da kashin dabobi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi duwatsin ya je ho wannan, yace wannan najasa ne, najasa batta hudda najasa, najasa bata hudda ba najasa. Yannan sharadi na biyu da zan mu dauka ya zaman to tsarkakekke ne, shi dutsin da zaka dauka ba najasa bane ba. Kamar yanzu wannan ruwaya ta Ibn Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya dauko mushi abin da zai istijmar, sai ka mushi da najasa wanda yake kashin dabobi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ho wannan, yace ka mushi wani ya zaman to da duwatsu tsarkakeku. Kenan najasa ba za ta yi najasa, ba za ta goyi hudda najasa ba. Haka kuma ya zaman to ka nisanci abin da yake wato kashi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam aljannai shaidanu sun zo sun kawo kuka cewa dan adam suna munana musu abincin su, ake cewa wato kashi a ruwayar da take idan dan adam ya ci abinci ya ci nama ya je ho kashin, to Allah subhanahu wataala zai maida ma aljannu wannan na kashin ya zaman to nama su ma su ci. To idan ka dauki wannan kashin kai kuma kai ka goge najasa da shi, ka goge bayan gari da shi, kenan ka cutar musu da abincin su. Kenan wannan shi ma daga cikin sharadi kada ya zaman to abincin aljannu ne kamar kashi, ka dauka kenan kai istinja da su, kai istijmar da su, saboda akwai bambanci tsakanin istinja da istijmar. Istinja shine da ruwa, istijmar shine da dutse. Kenan wannan duka yana daga cikin sharadi na al-istijmar. Sannan kuma ya zaman to muka ce guda uku kamar yanda yake zahirin hadisi, haka kuma ya zaman to kai ya bushe, malamai suka ce misali kai ne ka je kai bayan gari baka yi ba istijmar har ya bushe, to idan ka dauko dutse eske zaka iya hudda shi? Kenan wannan dole he istinja, kenan dole wannan he ruwa zai iya hudda shi. Dan ko ka sa dutse ka ce ka baya hudda ba, baya hudda ba, kenan wannan dole sai ruwa zai iya hudda shi. A cikin hadisin gaba, jumla ta gaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza staiqaza ahadukum min nawmihi, wato idan dayan ku ya tashi daga barcin shi. Barci a nan kafin mu je jumla ta gaba, itlaqi sawa'un barci ne kai na rana ko barci ne kai da dare ko barci ne kai da sahi, idan ka tashi daga barci fala yadkhul falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salatan, to ɗayan ku ya wanke hannuwan shi su uku kafin ya sanya shi a cikin wannan makayin da zai yi arwalla. Misali idan muka dauka baya, ko kuma a yanzu ma a wasu wurare zaka gani irin konko ne ake kawo wa ake yin arwalla. Idan ka zo zaka yi arwalla, hannunka zaka sa ka zubo ruwa ta wanka yi arwalla. To kai ne ka tashi daga barci, kuma abin arwalla ka wannan ne. Kada daga tashin ka ka tahi ka dauki wannan ruwan, ka dauki wannan abin naka ka sa hannu ka wanke ka ce zaka yi arwalla. Annabi ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, saboda ɗayan ku bai san ba ina hannun shi ta kwana. Malamai sun yi sabani cewa anan batat yaduhu, idan ka duba a kan mazhaba ta Hanabila sun ta yi cewa kan cewa Imam Ahmad ya ta yi kan cewa sai da barcin dare kaɗai, saboda itlaqin cewa albaituta ana nihinta da barcin dare. Amma wasu malamai suka ce abinda yake barcin rana ko na dare, tunda illa ita ce baka san ba inda hannunka ya kwana, ka yi barci hankalinka bai nan. Mun sani sarai barci yana da bambanci da gyangyaɗi. Gyangyaɗi wata, kamar yadda malamai suka yi ta'arifin gyangyaɗi, wato wata iska ce take zauwa, wata latifa take zauwa daga sama daga kwalluwarka ta dan sabko idanuwanka ta ringa maka huta ba zuciya, sai ka ringa ganin kai kana nan kai baka nan. Shi kuma wanda barci ga baki daya ta tayi, kenan akwai bambanci. Sai malamai suka ce to babu bambanci dai tsakanin barcin rana da barcin dare, saboda illan micece fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, baka san ba kawai hannunka ina ne ka kwana. Kana barci tana yawa wata najasa ta zo ta taba ka, ko wani abu ya zo ya taba ka, ko kuma ka je ka lalaba wani abu, kenan duka wannan abubuwa wanda najasa ce wanda ka je ka taba, kenan ya kamata ya zamanto tashin ka da kake ka fara wanke hannuwanka kafin ka durmuza su a cikin ruwan da zaka yi arwalla da shi. Saboda mine fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Al-lafazi na Imam Muslim yake cewa فليستنشق بمنخريه من الماء, kenan can da yace falyaj'al fi anfihi ma, abinda zaka kara fahimta nan falyastanshiq بمنخريه من الماء, kenan al-istinshaq ne zaka yi da hancinka kenan da ruwa. Sai wani lafazi kuma yake cewa man tawadda'a falyastanshiq, duk wanda zai yi arwalla to yayi wato al-istinshaq. Anan cikin wannan hadisin zan mu dauki wajibcin istinshaq a cikin abin da ya shafi arwalla. Wasu malamai suna ganin ba wajibi bane ba, amma abin da yake magana mafi rinjaye wajen malamai cewa wajibi ne yin istinshaq da yin madmada da istinshaq. Suka ce a'a, ai ba za a ce mishi ba wajibi, saboda akwai wani mutumin bage mutumin daji mutumin gida da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambaye yana koya mishi ibada, sai ya ce mishi tawadda kama amarakallah, kai arwalla kamar yanda Allah ya umarce ka. Ya mishi ishara akan aya da tace cewa fa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kenan anan kuma ba a yi ba maganar istinshaq. To malamai da suka musu raddi akan wannan, na warko suka ce tawadda kama amarakallah, umarnin Allah ya huce kamar inda bawa yake zato. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ko ya hadi shi ma ai umarni ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Sannan idan ka ce zahirin aya zaka dauka kamar yanda muka hadi cewa alwajh, abinda yake shiga cikin ta shine al madmada wal istinshaq, kuma ba taba rawaitarwa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla bai yi ba madmada bai yi ba istinshaq. Bal akwai riwayat ma wanda suka zo a cikin sunan cewa sunan Abi Dawud da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa idan zaka yi arwalla ka yi almadmaratu wal istinshaq. Kenan wannan shine radi akan waccan magana, ba magana cewa ka zo zaka yi arwalla ka ce baka yi ba istinshaq sunna ne ko kuma mustahabbi ne, a wajibi ne. Anan cikin wannan hadisin tunda nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tawajja ahadukum falyaj'al fi anfihima falyaj'al fi anfihima. Sai kuma fa'ida ta biyu da zan mu dauka a cikin wannan hadisin, irin yanda shari'ar musulunci take da tsafta, take koya mana tsafta da nazafa da kuma cikatta akan komi. Na Annabi sallallahu alaihi wasallama arwalla ce zakai, to ana so kanka je kai sallah ka tsaya gajen ubangijin kai zaman to ka tsaftata daga dukkan wani datti, bayan ka wanke huskarka, bayan ka wanke hannuwa, duka abubuwan da aka gaina a za ha hancinka dake wata tana yawa wani abu ya shiga kai ka sa ruwa ka fito ka tsaftace jikinka gabaki daya ka je ka yi arwalla. Haka kuma al-istighmar, koda baka samu ba ruwa da zaka yi arwalla zaka yi tsarki da shi, kenan kai istighmar da kai wannan bawwali ko kuma da kai bayan gari kenan akwai wannan dattin ka je ka hudda shi dan ka je ka yi arwalla ka yi sallah. Kina wannan yana nuna mana irin cikar shari'a, irin yanda shari'ar musulunci take da nazafa, irin yanda take kula da komi abin da ya shafi tsafta a cikin wannan hadisin. Da kenan wannan hadisi a takaice dai hadisi ne wanda yake ingantacce, kamar yanda muka ce wannan duka hadisan da suke cikin wannan littafi hadisai ne wanda suke ingantattu, wasu daga cikin Imam Muslim, wasu daga Imam Bukhari. Hadisi na gaba, hadisi na biyar, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وتوانا حديث شما رواياني لغا أبي هريرة رضا الله تتبتع قريش واند إمام البخاري لمسلم سنروي توشي ركتي والنبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا يبولن احدكم في الماء الدائم, wato kada dayan ku yayi bawali a cikin ruwa wanda yake a tare a wuri guda. Sai ya fasarta maka yace allazi la yajri, wanda bai gudana. Sannan kuma bancin shi summa yaghtasilu minhu, sannan yayi wanka daga cikin wannan ruwa. Wali muslim, riwaya daga Imam Muslim yake cewa لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب, kada dayan ku yayi wanka a ruwa wanda yake gashi nan a tare bai gudu sannan kuma alhali yana da janaba. Tayyib, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabulanna ahadukum, nan la nahiya ce, hani ne yazo. Idan kuma hani yazo a cikin shari'a, malaman usul suka ce annaha yufid at-tahrim, wato hani idan ya zo abinda yake bayyana mana haramcin yin abin. Kada ɗayan ku ya zo ya yi hutsari a ruwa wanda yake adda'im. Menene ruwa adda'im? Akwai bambanci tsakanin adda'im da ar-rakid. Malamai suka ce adda'im duk da hukuncin nasu guda ne, ruwa wanda yake adda'im shine wanda ruwa gashi nan misali a waje guda yake tafki ne gashi nan bai gudanya bai da wata korama kawai gashi nan a waje guda yake. shi kuma ar-rakid malamai suka ce ruwan da yake tare a waje guda amma yana da wani ido misali daga ƙasa yana bugawa shi suke cewa ar-rakid to ala kulli hal a wajen dai hukunci nan alladhi la yajri shine kenan waje guda suke wanda bai gudana kada ɗayan ku yazo yayi hutsari a cikin wannan ruwa wanda baya gudana summa yagtasilu minhu sannan yayi hutsi yayi wanka daga wannan ruwan akwai wani lafazi wanda yake zawa ban sani ba cikin wannan nuskhar yazo summa yagtasilu fihi sannan yayi wanka a cikin wannan ruwan minhu daga cikin ruwan fihi ya shiga cikin ruwan yayi wanka wannan yana nuna mana kenan kada kai ne ka zo wuri ga ruwa nan a tare sai mutun ya zo yayi hutsari a wajen kuma ya shiga ruwan yayi wanka kenan kaga abin nan wasu malamai suka ce jumla ikhbariya ne annabi labari ne yake bada summa ya tasirfi minhu sannan yayi wanka da wannan ruwan da yaje mishi hutsari ko kuma summa ya tasirfihi sannan ya shiga cikin wannan ruwan yayi hutsari kenan wannan hani ne yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama dan kada a zamanto Allah wata ruwan kada ya zamanto an tutar da al'umma saboda ruwa ne misali a tare da Allah wani zai zo ya dauka ya sha inda babu ruwa akwai irin wanda suke shan wannan ruwan ko kuma da Allah wani zai dauka ya istimalin shi wanke wanke ko kuma wanki ko kuma wasu abubuwa mutun ne yazo yayi hutsari a ruwan wani yazo ya kare wani yazo ya kare to ya ruwan zai koma lalaciya zai to ka zo kai hutsari a ruwan kuma ka durmi ya cika kai wankan janaba ka gani dauda ta karu na warko ruwan bai tahiya alladhi la yajri malamai suka ce inda yana tahiya ne wannan da dama dama saboda la Allah hutsarin da mutun yake yi a ciki zai tahi da shi ruwan zai tahi da shi amma wanda bai tahiya kai hutsarin tana yi ruwa hutsarin bai gamu ba ma kuma ka shiga ka kwaso hutsarin kana wanka da shi kenan kamar haka ne kenan wannan yana nuna mana irin yanda shari'a take kula akan dukkan komai li muslim wa li muslim daga ruwaya daga imamu muslim yake cewa la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub wato kada ɗayan ku yayi wanka a ruwa wanda yake wato a ar-rakid ad-da'im a waje guda sannan kuma ya ce zai shiga kada alhalin yana da janaba la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub kada ɗayan ku yayi wanka a ruwa wanda yake gashinan a tare waje guda alladhi la yajri sannan kuma wa huwa junub alhali kuma yana da janaba kenan shi ma nan hani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan irin ruwa wanda yake a tare waje guda kada kana da janaba ka zo ka ce ka shiga kai wanka a cikin shi wani in yazo yayi kai ma kai wani yayi kenan duka ƙarshe sai ya zamanto ruwan ya lalace ya zamanto babu ba za a yi istimalin shi a wajen aiki da za a yi ibada kenan mu gane munasabar hadisin da baban da malam ya kawo mana malam ya kawo mana baban a cikin hadisin a cikin kitabu sahara kenan ya nuna mana cewa wannan ruwan da kaje ka mishi hutsari ka dauko shi in zaka yi arwala kaga ba yayi ba saboda dai sha ka bata shi shi yasa aka yace summa yaghta sulufihi kenan wankan da zaka yi kamar yanda muka ce a can najasa bata hudda najasa ba da najasa bata hudda najasa dole sai dai ruwa tsabtatacce shine zaka hudda najasa da shi sannan kaje kai sallah wadda ita ce ibadar da aka shar'anta kenan wannan hadisi a cikin shi zan mu gani cewa hani da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama akan kada mutun ya zamanto yayi hutsari a cikin ruwa sannan kuma yayi wanka a cikin wannan ruwan kuma muna iya dauka mafhumul mukhalafa cewa idan ruwan yana tahiya kenan ba lahi mutun yana iya yi wato kana iya kai amma dai kai a inda ba cikin ruwan ba shi yayi saboda sahabbai sun tambaya Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa mutun ne ya zo bakin kogi sannan gashi nan yana da janaba zai wanka ya zai durmiya zai ko kuma ya zai Abu Huraira yake cewa ya tanawalu tanawulan wato ya ringa kan fatawa a waje yana zauwa yana yin wankan shi kenan kada kuma anan zan mu dauki cewa kada ka cutar da dan uwanka kada ka cutar da musulmi wanda idan ka zo ka bata wannan ruwan musulmi za su zo su yi aiki da su kuma ka cutar da su wanda kuma irin wannan cutarwa akwai la'anta irin ta ka sa ma mutane najasa irin a hanyar su ko kuma a wajen zaman su to fa ma ba luka ga abin da zasu yi istimali da shi ko kuma abin da suke sha kenan. Wannan duka zan mu dauka cikin wannan hadisin. Sannan kuma akwai irin yanda shari'a kamar yanda muka gayya hadisin da ya wuce cewa cika shari'a akan tsafta akan tahara yanda take kula da kan komi. Shi yasa ba sai an nemo malaman tsafta ba, malaman tsafta kawai suna cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. A ciki za a samu a je a karanci malaman tsafta. Kenan wannan duka shine. Kenan barin wancan shi yasa har ake tunanin wasu za su zo kaza da kaza ana wani kurin a ringa kamar misali wannan in corona a ringa wanke hannu. Musulmi kullun sallah suke kullun yasa wanke hannunsa akalla ka wanke su biyar akalla a wuni. Kenan wannan shari'ar musulunci bata bar ba komai kamar kissar Salman al-Farisi. Wasu suka zo suke cewa ku addinin naku komai ma bai bar muku ba, hatta da yanda zaka je kai bayan gari he da ya koya maka, kaje bayan gari zaka kai bayan gari addini he da ya koya maka yanda zaka yi. Kenan a takaice dai wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce, hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi. Na'am, mallam yace al-hadisu sadis, wato hadisi na shidda, shi ma ruwaya ce daga Abi Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأطهروه الثامنة بالتراب. Wato hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum, wato idan kare ya sha wani abin sha a cikin makayin ɗayan ku ko akushin ɗayan ku falyaghsiluhu sab'an, to ya wanke shi so bakwai. Wali muslim, ruwaya daga Muslim, ulahunna bit-turab, na farkon su kayi shi da ƙasa. Walahu fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal. Tayyib, mun ce idan ta zo fa'ida ta mustalah zan mu yi magana. Walahu, wannan walahu mi take daga awa take mi take ne walahu da mi mallan ya kawo ta na shiwa. Walahu fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal. Na'am, walahu fi hadisi Abdullah ibn Mughaffal. Wannan ruwaya ta biyu, walahu isnadin magana ku ta warko. Walahu ai wali muslim, ai wannan ce aka yi ruwaya hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi. Wali muslim aka ce ulahunna bitrab. Walahu wali muslim shi ma dai fi hadisi, a cikin hadisi Abdullah dan Mughaffal, yarda Allah ta tabbata a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza walaga al-kalbu, idan kare yayi lallagi a cikin akushin ɗayan ku ko fil ina'i, a cikin kwano a cikin akushi, faghsiluhu sab'an, ka wanke shi so bakwai, wa afiruhu thaminata bit-turab, wato ka turmuza shi da ƙasa na takwas, wato ka wanke kenan na takwas da ƙasa. Kenan wannan shine tarjumar hadisin. Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum, kare sha yake ko wulawo yake. Kenan wannan shariba, wannan ruwaya ta Abdullah ibn Mughaffal zaka dauka ita ce idza walaga, tunda kare idan yazo shan abu lallagi ne yake. Ya ne lallagi, zai sa bakin shi sa halshen shi sai ya ringa lallagawa. Kenan shine lallagi. Kenan shine yake da haka nan ne, kenan yake shan ruwa shi kare, kenan haka nan yake shan abu. To idan kare ya zo ya wannan lallagin a cikin wato abin shan ɗayan ku, a cikin kwanan ɗayan ku ko kuma akushi ko wani makayin ɗayan ku, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faghsiluhu sab'an, ka wanke shi so bakwai. Malamai suka ce al-kalb, wannan gabaki ɗaya kare shin ya gama dukkan karnuka, sawa'un kare ne wanda yake na gida ko kare ne na daji ko kare ne na hauka ko kare ne na, wasu malamai suka ce a ya gama dukka hatta da zaki da musa, banda musa damusa damusa tigir anaza musa kace damusa to malamai suka ce hatta da zaki da damusa yana shiga saboda meye dalilin su dalilin su ruwa hadisin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba dan abi sufyan adda'a ta cewa Allah subhanahu wataala ya gama shi da wani kare daga cikin karnukan shi wanda kuma wanda kissa ce doguwa wanda za a huta Abu Sufyan yake cewa dan nashi annabi ya gayi ma haka yace eh yace to zamna ka kai a yace a shi ya tai yace to shikenan aka yayi garrama da ya tai da suka yi aka ce to in aka tahi za a yi barci da dare a zo a sa shi inda dai shine a tsaka aka zo dukkan aka kwanta da aka kwanta ya zama to duk ko inan shi mutane ne shine a can tsakan Allah subhanahu wataala ya turo zaki ya tsallaka sai yaje ya kama shi ya tahi da shi to wannan dalilin wannan shine malamai suka ce to nan ai kalba aka ci kuma zaki yazo kenan nan ma kenan hadisin wannan umuman yana shiga cikin hatta da zaki idan yayi lallagin a ciki kenan ya zamanto an wanke shi so bakwai almuhim dai alkalbi nan malamai suka ce kenan idan kare ya zamanto yayi lallagi sawa'un muka ce kare na gida ne ko karen wanda aka ce a dauka ne kai aiki wanda shari'a ta ba da izini a dauki kare kala uku ko ko nau'i uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar ukhidha min kulli yawmin qiratun aw qiratayn aw tarwaya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya riki wani kare karen da ba na farauta bane ko kuma na gadi ko kuma na kiwo to in kawai dan jin dadi ka dauki kare kawo ka dauke shi gashi nan a gida ka aje shi to a kullun ana daukan ma daga cikin ladan ka qirati qirati guda a wata riwaya qirati biyu wanda qirati kuma inda zan mu dauki ma'anar menene qirati ya ne ne ladan qirati dutsun uhudu can kamar wanda ya sallar jana'iza aka ce yana da qirat idan ya raka ta yana da qiratayn kenan idan kai sallah ka raka ta kana da qiratayn to girman qirati shine jabal uhud tsawon dutsun uhud wanda dutsun uhud a tele ma aka ganshi ka san babba ne wanda ya ja kilillika hanyar makka to wannan kullun cikin ladanka ana dauka idan ka rike kare kawo haka nan a gidanka ko kuma haka ka rike kare wanda kuma siffa ce ta irin turawa nasaru shine zaka gani mutun yana rike kare yana yawo da kare wasu daga cikin mu zaka gani cikin al'umma musulmi zaka ga mutun shi ma yana kwaikwayo da su yana daukan kare yana wannan mishi wanda Imam Ahmad Shakir na Ihkam al-Ahkam ya cikin wannan littafi yayi ta haqiqi yake bada labarin cewa malamai masu bahasi a tibba wato likitoci sun yi research akan cewa shi kare akan wannan fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wanke so takwas a wanke so bakwai na farko a sa a kasa shi kare a halishan shi yana da wasu tsutsotsi wanda tsutsotsin nan ina ne yake dauko su kuma shine lokacin da yayi bayan gari yayi kashi ai halishan shi yake sa yana lasha to wannan tsutsotsin yayi su tsaya a bakin shi idan ya zama daga bakin shi kuma su shiga har cikin jikin shi su shiga dukkan har jikin shi to idan ya zo ya maka lallage cikin wannan akushin naka cikin wannan kwanan naka to idan baka wanke ba ka je kai istimalin shi suka ce zai sa maka na warko cuta a cikin kwakwalwa cikin zuciya cikin cututtuka dai daban-daban zai su shige ka kenan wannan dalilin wannan shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yake nuna mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallama suhayyan suka yi reshar shi to wannan mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan yayi lallagi a wanke da kasa sai a wanke su so bakwai kuma wannan yake malamai suka ce babu abin da zai dauki makamin kasa wato kada ka dauki odi jabel ko sabuli ko kuma menene kasa ba abin da yake hudda shi kamar yanda suka yi reshar shi kuma suka ce sai kasa sai kasan nan ita ce za ta iya hudda wannan dattin da ya sa maka a cikin wato akushinka kenan matukar kare ne a gidanku ko kuma kare ne wanda yake na makwabta ko kuma kare ne a wani waje ya zo cikin akushi ko kwanonku ko wani abun kudi ya yi lallagi ya taba ya sa baki in dai matukar za a ci gaba da wannan aiki da shi to sai an wanke shi da kasa sannan kuma a wanke shi so bakwai inda za a wanke shi malamai suka ce shin ta'abbudan ne ko kuma ko kuma za a yi shi ne dan yi tsarkaka, wato za a yi wankiya ne so bakwai dan ibada ko kuma kawai za a wanke ne dan yi tsarkaka? Wasu malamai suka ce ibada ta'abbudan ne, saboda la Allah ka zo ka wanke shi wankiya ɗaya ya wanku pepes ka sa ƙasa ka wanke. Wasu suka ce a'a dan yi tsarkaka ne, saboda mine ne? Suka yi istidlali da ruwaya da take cikin sahihin Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi alkalbu an yaghsiluhu sab'a marrat, wato tsarkakan makayin ɗayan ku idan kare ya mushi lallage shine ya wanke shi so bakwai. Da wannan ruwaya malamai suka yi istidlalin cewa zaka wanke shi ne ma dan ya zamanto ya tsarkaka, kenan najasa ne, kenan najasa ce ta shiga ghaliza, najasa ce wadda take mai babba wadda dole ya kabo wannan hanya. Sannan koda ta'abbudan ne zaka yi, kenan dole ka zamanto ka yi wannan yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya garantar. In ba haka nan ba, la'alla ya zamanto bai tsarkaka ba, la'alla akwai hikima dai, la'alla kai baka samu ba hakika ne ka gane ta. Na'am. Lala zan mu gani anan ai muna falyaghsiluhu sab'an. Na'am. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwaya ta Muslim yace ulahunna bitturab, na farkon su kai da ƙasa, kenan soran he kai da ruwa, na farko zakai da ƙasa, soran sai kai da ruwa. Akwai ruwaya cikin sunan Tirmidhi yake cewa ulahunna aw ukhrahunna, malamai suka ce shakka ce aka samu, la'alla shakka ce daga marawaitin hadisin tunda auta shigo, ko kuma a'a la'alla ka zamanto ta farkon kana iya kai da ƙasa, ta ƙarshe kai ko kuma ta ƙarshen kai da ƙasa. To in kai ta ƙarshe da ƙasa fa, dole kuma kenan he ka ƙara wata, he ka ƙara wata, kenan wannan dai malamai suka ce shakka ce, kenan wannan ruwaya za ta zamanto ulahunna ta farkon zakai da ƙasa, sauran he kai da bakwai. Duk da cewa su malamai sun ce ka gama shi da wannan hadisi na Abdullahi dan Mughaffal cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza walagal kalbu fil ina'i, idan kare yayi lallage a cikin akushi, falyaghsiluhu sab'an, ya wanke shi so bakwai, wa afiruhu thaminata bitturab, ya turmuza shi a ƙasa ana takwas. Kenan ka gani, kenan da wannan na takwas da yace da waccan ukhrahunna, kenan zaka gani, kenan sai an ƙara wani guda tukun ƙasar za ta huta. Kenan shi malamai suka ce wannan wa afiruhu thaminata bitturab jumla ce wadda take shaza, wato shaza ce, jumla ce wadda take shaza. Abinda yake ingantacce sahihi shine zamanto idan an wanke na farko da ƙasa, sai zamanto soran an wanke su wato da ruwa. Wannan Abdullahi dan Mughaffal yana daga cikin kum tun wancan ruwata da suka huce mana Abu Huraira ne da Aisha da mashhurai ne. Abdullahi dan Mughaffal yana daga cikin sahabban da Allah subhanahu wa ta'ala can cikin surati Tauba yake bada bayani akan su. Allah yake cewa wala ala alladhina ma atauka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun, wato cikin sahabban da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka bada kansu addini, suka juya suna kuka wanda bisu samu ba su Annabi sallallahu alaihi buje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan yana daga cikin su. Kenan a takaice dai wannan hadisi ne wanda yake ingantacce, hadisi ne kuma wanda ya zo mana da fa'idodi da yawa. Na farko shine irin cika shari'a dai kamar yanda muka yi bayani, na biyu shine akan abin da ya shahi idan kare yayi lallage a cikin akushi, to wajibi ne ya zamanto an wanke shi so bakwai na farko kuma an sa ƙasa, wajibi ne ka inda zaka yi aiki da shi, wajibi ne ka wanke shi so bakwai na farko ka sa ƙasa, sauran shidda kenan kai shi da ruwa. Idan ƙasar bata samu ba, to ya zaka akwai ta koina hali da magaram kake go ka ta bulaguro tayyib. Kenan kuma a cikin hadisin zan mu gani cewa babu bambanci tsakanin kare ne na farauta ko kuma kare ne wanda yake na gida ko kuma kare ne wanda hakari aka dauke shi ba cikin wannan ba, kenan duka kare kare ne ko in dai yayi zamanto yayi wannan a cikin wannan in ɗayan ku kenan ya zamanto ya wanke shi so bakwai haka kuma karan in dai ya zamanto koda karan farauta ne muka ci haka kuma a cikin hadisin zan mu dauki abin da ya shahi najasa ta kare karan kanshi shi karan kanshi najasa ne saboda najasa bakin shi an ce ka wanke ta so bakwai to ma ba loka da sauran jikin shi gabaki da wanda malamai akan kare malamai suka ce su sun rasa kare yana daga cikin siba ne ko kuma yana cikin bahima ne yana daga cikin dabbobin daji ko kuma yana cikin dabbobi na gida bahimatul lana dai yo ai inda nana daga cikin daji kake gani jama'a za su iya zama da shi kai yanzu zaki ya zo a ringa mu'amala da shi ana zama da shi shi kuma ba bahima baranta na na nema a yanka ci na'am saka tsakiya ne ko muzabzabi ne sai ba Allah wa alam na'am hadisi na gaba malam yace da kai sauran lokaci na'am hadisi na takwas a cikin littafin malam yace an Humran maula Usman bin Affan radiyallahu anhu annahu ra'a Usman da'a bi wudu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu'i ثم تمدمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتودأ نحو وضوئي هذا وقال من تودأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه واتو wannan hadisi daga Humran maulani na Usman da Affan yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda Usman dan Affan kuma shine khalifa na uku bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yana daga cikin ijma'i da aka yi na sahabbai akan khalifancin shi sannan kuma akan abin da ya shahi jerin su shine yana gaba da Ali wato bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar bayan Abubakar sai Umar bayan Umar sai Uthman bayan Uthman sai Ali sannan ya dau khalifanci a wata shekara ta bayan Umar ya mutu shekara ta 24 ya fara khalifancin shi wanda khalifancin shi Umar lokacin da aka sauke shi ya mutane suke tambaye shi to waye dora kan wanda zai zamanto shi zai jagoranci al'umma ya zamanto sai wakilta mutum guda shidda wanda akwai wata riwaya ta ce bakwai hadda Abdullahi wanda dan shi Abdullahi dan Umar yake cewa idan ya zamanto an yi uku shi ya rinjayi ya koma kote guda sai ya zamanto an yi hudu amma dai wannan mutanen guda shidda na farko akwai Usman akwai Ali akwai Talha akwai Sa'ad akwai Abdurrahman bin Auf akwai wane ne na shiddan Abdurrahman bin Auf ha wane Abi Ubaida wannan guda shidda sune aka ce a cikin su a zabi wanda zai zama to khalifa sai suka yi ittifaki akan Usman ya zama to khalifa wanda Usman kuma yana da tarihi da yawa a cikin musulunci ga abin da ya shahi infaq ciyar da dukiya akan musulunci wannan ba makawa kan Usman har wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuto yana cewa madarra Usman ma fa wato Usman yana daga cikin wanda an musulle sai fa sai ma sai ya yi abinda suke su zace wanda yau an riga an kai wannan yanzu ka duba ka ga zuwa sai Tabuka irin abubuwan da aka ce wa zai zo ya zamanto ya sai bi'ir ya sai rijiya wannan da mutane suke shan musulmi suke shan wahala walahul janna yana da aljanna kai tsaye Usman ya tashi yaje ya sai ta wa zai yi kaza yana da aljanna Usman su yana da mawaƙifi da yawa a cikin addini, wanda shine wannan ruwaya ta hadisi daga maulan shi yake cewa annahu ra'a Usman da'a bi wudu'in, ya ga Usman yayi kira a kawo mishi wudu. Menene wudu? Shine ruwa na arwalla. Wudu ita ce arwalla, wudu shine ruwa na arwalla. Kamar idan ka dauka sahur, me sahur? Abinci. Sahur, to sahur, sahur me sahur? Abinci. Suhur, lokaci. Sahur shine abinci, kuma sahur ko kuma sihur wasu malamai suka ce shine wato cin abincin, shine alfi'ilin, kuma suhur kuma lokacin. Kenan wudu shine ruwa na arwalla. Fa afraga ala yadayhi min ina'i, sai ya karkato wato wannan in akushin da aka kawo mishi na ruwa, sai ya karkato ya wanke hannuwan shi, wato bai tsoma ba. Can mun ga hadisi cewa kada ka tsoma hannunka, duk da wancan in ka tashi daga barci ne. To wannan ma da yazo sai ya karkato wannan abin da aka kawo mishi ruwan, sai ya karkato ya wanke hannuwan shi da shi, bai tsoma ba a ciki. Fa ghasalahuma thalatha marrat, sai ya wanke shi so uku. Summa adkhala yaminahu fil wudu'i, fil wudu'i, sannan ya sanya hannun shi na dama a cikin ruwan arwalle. Summa tamadmada wastanshaqa wastanthara, sai ya kurkura baki ya shaka ruwa ya fato. Summa ghasala wajhahu thalathan, sai ya wanke huskar shi so uku. Wa yadayhi ila almirfaqaini, da hannayen shi zuwa almirfaq, wato gwiwa hannu, salatan so uku. Summa masaha bi ra'sihi, sannan ya shahi kan shi. Summa ghasala kilta rijlaihi salatan, sai ya wanke kawahuwan shi wato guda biyu so uku. Summa qala, sannan yace, wane yace? Na'am, Umran ko Usman? Usman yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha, wato yaga annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi arwalla kwatankwacin wannan arwallar da nayi. Wa qala, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, duk wanda ya arwalla kwatankwacin wannan arwallar da nayi. Summa salla raka'ataini, sannan yayi salla raka'a guda biyu. La yuhaddithu fihi ma nafsuhu, wato a cikin sallar bai ambaci ba, wato bai samu ba wasiwasi ba, bai yi ba hadisun nafs, bai yi ba tunanin nan da yake zuma mutum a cikin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gufira lahu ma taqaddama min zambi, to an gafarta mashi da abin da ya gabata wato na zunuban shi. Kenan wannan hadisi. Mu dawo farko, Usman ya yi kira a kawo mashi ruwan arwalla. Da aka kawo mishi ruwan arwala, fa afraga ala yadayhi min ina'ihi, wato sai ya karkato abinda aka kawo mishi arwala, bai tsoma ba hannun nashi gabaki ɗaya sa don ya wanke hannu, a karkatar waye, saboda kada ka tsoma hannunka cikin ruwan ya zamanto da wani abu ka ɓata ruwan. Kenan wannan yana nuna mana irin abin da ya shahi. Kenan kada ka zamanto ka sa ma ruwan datti, kai kuma arwala ce za ka yi da shi. Wanda duk da bamu ɗauki ba munasaba hadisin da ya gabata kan munasaba shi da babin hadisin idza walaga al-qalbu fi ina'i ahadikum, me munasaba shi da baban tahara? Ai kan tsarkaka ne, makayin. Kenan kada ka je yayi lallagi ka ɗauki ruwan soran matan harko, soran kare, soran nashi, soran nashi, kada ka dauka ka ce zaka yi arwalla, ka ce zaka yi ibada da shi. Kuma akushin ma kada ka je ka zuba da wannan, ka zuba wani ka ce zaka yi ibada da shi, sai ka wanke shi wannan so uku. Kenan nan shi ya zo mana ya ce bai sa ba hannun nashi Usman, sai karkato ya wanke hannuwan shi da kote. Fa ghasalahu ma, sai wanke su so nawa? So uku, salatan. Kenan ya wanke su so uku kamar yadda sunna ta tabbatar. Sannan kuma sai ya summa adkhala yaminahu fil wudu'i, sannan ya sanya hannun shi na dama a cikin ruwan arwallai. Da ya sanya hannun shi, summa tamadmada wastanshaqa wastanthara, sai yayi almadmada da al-istinshaq da al-istinsar. Me ta madmud? Madmada shine zamanto ka sa ruwa a bakinka kai kurkurar baki. To ya ake kurkurar baki a ruwalla malani? Na'am Usman, ka garza ba sa hannu kurkurar baki wajen arwala? Idan aka ce to madmada shi ne ka yi wannan in ka gilgiza ruwa ko ka gilgiza shi a cikin bakinka ka firto shi ne at-tamadmud. Wato in ka kwashi ruwan zaka yi arwala, ba ko da ma kahin ka fara arwala, misali zaka ga sun fara arwala in suka zo kayan kurkura baki sai sun sa ya tsattukon zasu wannan, a wannan bai da wannan ba. Abinda yake a sunna shine shi wancan hadisin zaka dauka, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula ana ashuqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli ma kulli wudu'in. Wato idan ka zo aswakin zakai tukun ka shiga kai arwala, saboda mine madmada idan ka zo kawai ruwa ne zaka zuba a bakinka ka kurkure haka ka zubudu, shine kenan yace ta madmada. Kenan shine ka sanya ruwa a bakinka ka harraka shi a ciki sannan ka feto shi. Sannan yace wastan shaka, sannan al-istinshaq shine shakar ruwa, shi kuma da lunguwa shine zaka shaka. Idan ka zo shakar ruwa da lunguwa shi ake shaka, ba kwarara ba zaka yi. Kenan in ka shake shi shine jazbul ma, kenan ka shake shi da hanci wastan sara, sai ka huddo shi kuma da lunguwa shin shi ma ka fato shi, kana shaka ka fato shi. Kamar yadda muka ce a wancan hadisi da ya wuce, akwai ruwaya cikin Imam Tirmidhi yayi babu cewa baban dora hannu wajen tato ruwa a hanci. Tayyib, summa tamadmada wastan shaka wastan sara, summa ghasala wajhahu thalathan, sannan ya wanke huskar shi so uku. Tayyib, huska daga ina zuwa ina ne wannan in huska? matsarar gashi na al'ada kenan zuwa nan ko nan, zuwa ƙarshen haba arda intawa, daga nan zawwa nan, kenan duka nan zai shiga a wanke huska. Kenan shine ake cewa al-wajh ga baki daya. Kenan zamanto mutun ya wanke shi, shine Usman ya goge shi daga ya wanke shi so uku, kenan daga kunne zuwa kunne, sannan kuma daga wannan in matsarar gashi zawwa hannan, wannan in habak. Kenan in ka zo wanke huska a arwala zaka wanke haka, ka wanke da kyau. Dole wannan in huskar ka ci shine baka yi ba ka'ida, suka ce malaikatin mulwajibu illadi fa huwa wajib, abinda wajibi bai inganta he da shi to wajibi ne ka yi shi. Saboda idan ka ce yanzu misali kai ne ka ce zaka, muka bada misali wancan satin, kai ne ka ce zaka wanke hannu bakin nan, kaga ai akwai wahala. Kenan dole ka dan kuce ka dan tukun zai zo gwiwar ta ka zata shiga ga baki daya. Summa ghasala wajhahu thalathan, sannan ya wanke huskar shi so uku. Summa masaha bi ra'sihi, sannan ya shafi kanshi. Nan bai kawo mana ba shaho kunni, akwai ruwaya ta gaba wanda zai kawo mana shaho kunni. Wasu akwai hadisi wanda yake cewa al-udhnani min ar-ra's, wato kai kunni yana daga cikin kai. Tunda ruwaya wanda ta zo misali ta ga shaho kai, akwai ruwaya kuma a gaba zan magani cewa yaya ake shaho kan, sai ya ce mana mine bada'a bi muqaddim ra'sihi hatta dhahaba ila qafahu thumma raja'a ila al-makan alladhi bada'a fi, wato ya fara daga farkon wato gaban goshin shi nan, daidai goshin shi ya tai har zuwa kiyaye shi, sannan kuma ya dawo zuwa ga inda ya fara. Kenan wannan shafa kai. Bancin haka nan thumma lala thumma ghasala wajhahu thalathan thumma wa yadayhi ila al-mirfaqayn thalathan, ya wanke hannuwan shi tukun kahin shawa kai, ya wanke hannuwan shi zuwa mirfaqayn thalathan thumma masaha bi ra'sihi, sannan ya shahi wato kan shi thumma ghasala kilta rijlaihi, haka kuma ya wanke duka ƙawahuwan shi guda biyu. Suma a ruwaya ta gaba zan magani bakin ina ne wanke ƙawahuwa. summa qala, sannan yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha, wato yaga annabi sallallahu alayhi wa sallama yayi arwalla kwatankwacin wannan arwalle. Sannan Usman yace man tawadda'a, annabi yace man tawadda'a duk wanda yayi arwalla nahwa wudu'i, ai kwatankwacin wannan arwallar da ne, kenan kwatankwacin arwallar da Usman yayi gwada musu cewa annabi sallallahu alayhi wa sallama yayi ta. Summa salla raka'ataini, sannan yayi salla raka'a biyu, wato kenan sawa'un nafila ko kuma farilla. Bai kawo mana bayani akan nafila ko kuma farilla, amma dai al-aqal zai shiga cikin nafila kuma zai shiga cikin farilla. La yuhaddithu fihi ma nafsuhu, wato bai yi ba hadisun nafs, wanda hadisun nafs kai ne kai kabbara, tun daga kabbara sallah baka san ba kana cikin masallaci sai da aka salamce ka dawo cikin masallaci, wato kai kabbara amma tunaninka kwata-kwata bai nan, zuciyarka tana ta kai ne kaje nan, kai ne kaje nan, ka dawo nan, ka dawo nan, irin shi ne wanda zaka maliman subhanallahi ka aza tun farko a raka'a farko take. Wani yake ba da labari yace aka yi sallah da shi da wani, tunda aka yi sallah shi wancan da ya kabbara a tsaye yake, kuma gashi nan layi ya shirau kawai, kwallon ta shi kwata-kwata batta nan, kwata-kwata batta nan, saboda hadisin nafsu yanzu a cikin sallah sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka kwata-kwata, in ya zo maka to kai kokari ka kautar da shi. Shi yasa kuna ga ladan da aka bada cewa duk wanda ya yi arwalla ya yi wannan sallah, sannan bai yi ba hadisin nafsu a cikin wannan sallah, annabi ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wato an gafarta mishi dukkan abin da ya gabata na zunubai. To ayyin ne mai wahala, amma mutum ya jarraba ya gani ko ka ji ko ka yi, in kai ma ka ji ka yi wasu wasu ka ƙara yi ka sake har ka ji ka dawo daidai ka in kai hadisin nafs. Malamai suka ce idan maghfara ta zo akan abin da ya shahi, misali nan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, da irin hadisan da suka tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir, kenan wannan hadisi dalilin da suka yi shine malamai suka dauki dalili cewa zunubai kanana ne ake kankare ma mutum, zunubai kanana ne ake kankare ma mutum idan yayi irin wannan abubuwa, kamar yanda na arwalla ne, idan kai arwalla ruwan da yake zubowa wato yana tahiyya da zunubinka, haka kuma wasu ayyuka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar salawatul khams, hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wa'anna nahrun bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin khamsa hal yabqa min darani shay, annabi yace sahabbai suka ce la, annabi yace fa kadhalika salawatul khams, kenan kamar sallolin nan guda biyar da zakarin gai suna kankare ma kananan zunubanka, amma babban zunubi he da tuba. Haka juma'a zuwa juma'a, ka ji ka sallaci juma'a baka yi lagawi ba baka yi ba komai an sallah da kai, wata juma'a ta dawo ka yi, to ka samu kankarar zunubai. A wata ruwaya har da karin kwana uku ma ake ma na kankara da wasu abubuwa na wannan, haka ramadan ila ramadan, to duka wannan suna tsayawa ne akan abin da ya shafi sagayar kananan zunubai. Kaba'ir wanda suke manyan zunubai, malamai suka ce da tuba, sai ka tuba, kada ka je ka mutum ya je ya yi sata ko wani ya je ya yi zina ko kuma wani ya je ya ce a salawatul khams tana kankare su, ko ka kwace kuɗin mutane ka ce salawatul khams, sai dai hisabin ranar tashin kiyama in baka maida musu ba. Allah kiyaye. Kenan duk wanda ya yi wannan shi ne ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da wannan ladan, wato yana da lada shi ne na za a kankare mishi zunuban shi gabaki ɗaya. Kenan a cikin wannan hadisin kamar yanda muka gani kitabu tahara ne na farko, malam ya kawo mana kenan siffa ta arwalla wadda take arwalla cikakka, wanda a cikin nan abinda babu abinda bai mana bayani kawai mashi alal uzunaini ne, kenan wannan siffa ta arwalla cikakka, wanda kuma malamai sun ce yana daga cikin wato al uzunan minar ra'as, wato suna shiga daga cikin wato kai. Haka kuma zan magani tawadu'un na shi Usman bin Affan, wanda ya tsaya cikin jama'a cikin al'umma gabaki ɗaya yake yin arwalla, yana koya musu yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin arwalla, wato kuma zai nuna mana wannan hadisin cewa a karantar da mutane da pratik shi yahi, a karantar da su da teori haka kare, saboda da pratik wata ran zaka gani ka har ka gani ka kalla kuma ka har da ce
kware abunda aka yi maka saboda wata in ka tuno yake halarto ma gashi nan kamar yanda in sahabbai suna ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin hadisi sai su ringa cewa ka anni anzuru ilaihi kamar gashi nan yana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba da labarin wannan hadisin sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa idan ka zo zai kai arwalla ya zamanto ka wanke hannuwan naka a gehe kada ka sa su farko a cikin abin da ya shafi makayin da zaka yi arwalla in a bude yake amma kuma sahani ne yanzu dake daman ga wajen makwararin ruwan shi kenan wannan adi kana iya ka zuba daman da wanke hannun zaka fara yi a cikin arwalla kenan a cikin wannan hadisin akwai kuma kaifiya ta arwalla kamar yanda muka gani nan zan matsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatan mu gabaki daya وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك